إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bangare mai tarin albarka wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 16 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 7 ga watan 11 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul qalam wannan kuma shine darasin mu na 6 kuma na ƙarshe insha Allahu ta'ala a cikin wannan sura zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa فذرني ومن يكذب بهذا الحديث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
نعم Allah madaukakin sarki yake cewa fadharni wa man yukadzibu bi hadzal hadith saboda haka ka barni da wanda yake ƙaryata wannan alqur'ani sanastadrijuhum da sannu za mu yi musu talala min haythu la ya'lamuna ta inda ba za su sani ba wa umli lahum Allah yace kuma zan saurara musu inna kaidi matin lalle kaidi na mai ƙarfi ne am tas'aluhum ajran Allah yace ko dai kana tambayar su wani lada ne fa hum min maghramin musqalun saboda haka ba da wannan ladan yake yi musu nauyi amma indahumul ghaibu koko dai a wurin su sanin ilimin gaibu yake fa hum yaktubuna dan haka su suke rubuta shi Allah yace fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil huti kada ka kasance kamar ma'abucin kifi idnada lokacin da yayi kira wa huwa makdhumun alhali shi kuma yana cike da bacin rai laula anta darakahu ni'matun min rabbih Allah ya ce ba dan wata ni'ima daga wajen ubangijin shi ba ta rike shi lanubiza bil ara da an jefar da shi a kungurmin daji wa huwa madhmumun alhali shi kuma wa huwa madhmumun alhali shi kuma yana mai abin zargi fajtabahu rabbuhu sai Allah ubangijin shi ya zabe shi faja'alahu min as-salihin sai ya sanya shi a cikin nagari wa in yakadu alladhina kafaru Allah yace kuma lalle yayi kusa ga waɗanda suka kafirce la yuzliqunaka bi absarihim sukado ka da kallon da suke yi maka lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji ana karanta alqur'ani wa yaquluna kuma suna cewa innahu lamajnunun kuma lalle tabbas shi mahaukaci ne Allah yake cewa wa ma huwa shi ba komai bane ba illa dhikrul lil alamin sai an baso ne ko tunatarwa ga tahalikai gaba daya a wannan ayoyi da muka karanta a baya Allah madaukakin sarki yayi ta jama kafirai kunne ana ta yi musu gargadi Allah madaukakin sarki yake cewa khashi atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun Allah madaukakin sarki ya ba mu cewa a ranar tashin alkiyama lokacin da Allah madaukakin sarki zai yaye akan kabrin shi saboda halittun shi su ga halitta wadda ba su taba ganin irin ta ba a lokacin waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suka karba kira tun a duniya za su kasance Allah ya ba su dama su yi sujuda ga Allah madaukakin sarki amma wanda ya ƙi sujuda ga Allah madaukakin sarki a duniya ko saboda kafirci ko ko yana yi ne saboda mutane su gani su ce yana sallah to sai ya zo za ya sujuda sai Allah madaukakin sarki ya rike tsarar bayan nashi ya hana shi ya sujuda Allah ya ce saboda mi wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun saboda sun kasance a duniya ana kiran su su zo su yi sallah su zo su bauta ma Allah amma hakan ta gagara sai Allah madaukakin sarki anan yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadhal hadith ana ta gaya musu Allah ya ce to dan haka ka barni da waɗanda suke ƙaryata wannan zancen da ake gaya musu cewa lalle alqur'ani da ranar tashin alkiyama abu ne wanda dole abu ne wanda zai abku anan da Allah madaukakin sarki yake cewa fadarni alfa'u nan malaman yare na larabci suna ce mata fa'u at-tafri ta zo ne saboda miyassa kamar mutum ne ka gaya mishi abu daya ka gaya mishi abu bi ka gaya mishi abu na uku sai ka ce mai kai in baya ganewa ma ka kyale shi kar Allah sa ya gane to shine Allah madaukakin sarki yake irin wannan bayani yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadhal hadith Allah ya ce ka barni da wanda yake ƙaryata wannan alqur'anin nawa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa alhadis malaman tafsiri sun yi mishi fassara guda biyu idan aka ce alhadis a yare na larabci ana nufin da shi magana wannan maganar da nake yi ko wata magana da wani zai yi a yare na larabci ana ce mishi alhadis to menene ma'anar shi da yazo anan a cikin wannan aya malaman tafsiri kamar al-Imam Ibn Kathir da al-Imam al-Qurtubi da al-Imam al-Wahidi da al-Imam al-Sa'di sun tafi akan cewa da Ibn Ashur sun tafi akan cewa alhadis nan ana nuhin da shi alqur'ani mai girma saboda mi ƙarshen aya Allah madaukakin sarki yana cewa lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji ana karanta musu alqur'ani da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma huwa illa dhikrul lil alamin wannan malaman na tafsiri sai suka tafi akan cewa ana nufin da alhadis an bato anan ana nufin da shi alqur'ani mai girma al-imam ibn ashur ya ƙara cewa summiya bi hadha an ce mushi alhadis ne li'anna fihi ikhbarun anillahi tabaaraka wa ta'ala yace an ce mushi labari saboda a cikin alqur'ani ne akwai labari akan abinda ya shahi rububiyya ta Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani akwai abinda ya shahi kan bamawa da nuna isa da cika na mulki na Allah madaukakin sarki yake cewa wa fihi ikhbarun anil umamil madiya yake cewa kuma a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na al'ummomin da suka wuce yake cewa wa fihi ikhbarun anil maghibati yake cewa kuma a cikin alqur'ani ne Allah ya gaya mana wasu abubuwa na gaibu wanda ba dan alqur'ani mai girma ba babu wanda isa ya san wa'annan abubuwan malamai nabi suka tafi akan cewa abinda ake ce mu alhadis a cikin wannan ayar shine ranar tashin alqiyama saboda mi saboda Allah madaukakin sarki yake cewa saboda Allah madaukakin sarki yana cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun kenan ana magana ne akan ranar tashin alqiyama sai Allah madaukakin sarki yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadhal hadith wanda suka tafi akan cewa wannan alhadis ana nufin da shi ranar tashin alqiyama akwai al-Imam al-Mawardi a cikin littafin shi na tafsiri akwai al-Imam al-Qurtubi amma magana wadda ta inganci shine ana nufi da alhadis a cikin wannan ayar ana nufin da shi alqur'ani mai girma saboda qaryata alqur'ani mai girma qaryata ranar tashin alqiyama ne babu yadda za a yi kace kai imani da wani shashe kuma ka bar wani shashe a ce kuma kai mai imani ne Allah madaukakin sarki a cikin suratul muzammil Allah ya ba mu labari Allah yake cewa fasbir ala ma yaqulun Allah ya ce ma manzon Allah kai hakuri akan abun da suke cewa wa hajurhum hajaran jamila kuma ka kaurace musu kauracewa wadda take mai kyau Allah ya ce fadarni wal mukaththibina Allah ya ce ka barni da wa'anda suke ƙaryatawa ulin na'mati wa'anda nayi musu ni'ima Allah ya ce wa mahiluhum qalila kuma ka jinkirta musu dan jingiri dan kadan Allah ya ce inna ladaina ankalan wa jahima Allah ya ce mu muke da maruruwa wa jahiman kuma mu muke da wuta ta jahannama inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima Allah ya ce muna da abinci a ranar tashin alkiyama ga ƴan wuta wanda zai kasancewa wannan abincin yana tarke su wa jahiman Allah ya ce da wuta ta jahannama sai Allah yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadhal hadith Allah ya ce ka barni da wanda yake karanta wannan alqur'anin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce ba da dadewa ba za mu yi musu talala a tayi musu shigo ba zirihi ana shinhuda musu ni'imar Allah madaukakin sarki ba komai yasa Allah yake yi musu wannan ni'imar ba sai saboda mi yasa saboda su dage su ga cewa wannan ni'ima ce wannan ni'imar sai ta hana su godiya Allah ta hana su bauta Allah ta hana su sallah ta hana su dukkan wani abu da Allah ya umarce su to gaf a cikin suna cikin wannan holewai sai Allah madaukakin sarki ya musu talala ya kama su ta inda ba su tunani kamar kai ne a ce kana so ka kama kusin gidanka zaka zo ka ashe abun da yake so mai yiwa abun da zaka ashe kai ma idan da zaka ci kana bukatar wannan abun amma zaka aje wannan abun saboda mi kai mishi talala a lokacin da ya zatan cewa abinci ne ya samu bari ya zo ya ci sai ya ji shi kawai ka kama shi ya tafi mahallaka to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yake cewa ba da jimawa ba za mu yi musu talala ta inda ba su tunani a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yake cewa falamma nasuma zukiru bihi Allah ya ce lokacin da mutane suka yi watsi da abun da aka tunatar da su Allah ya ce fatahna alaihim abwaba kulli shay Allah ya ce sai muka bude musu kohohi na dukkanin komai hatta idza farihu bima utu Allah ya ce sai lokacin da suka yi fariya suka ji dadi abinda muka ba su na ni'ima ya burge su Allah ya ce akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun Allah ya ce sai muka kama su ba tare da sun ankare ba fa idahum mublisun Allah ya ce sai ga su sun yanke kamna daga rahamar Allah Allah ya ce fa quti adabirul qaumil ladina zalamu sai aka yanke tubalin wa'anda ba su yi imani ba wa'anda suka yi zalunci Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suke cewa a kalkashin wannan aya kada ya ruda ka a ce ma ga wani mutum yana saba ma Allah madaukakin sarki amma Allah ya bashi kudi ko ya bashi mulki ko ya bashi wani ni'ima kada ya ruda ka a ce ga wani mutum yana safarar kwaya amma yana da hila yana da gidaje kada ya ruda ka a ce ga wani mutum yana bokanci ya samu mazan kudi yana da gida a hallan tsoho yana da gida zare yana da mota kala kaza to kada ya ruda ka wannan kada ya ruda ka a ce wani kudin riba yake ji amma ka ganshi yana cikin walwala yana cikin jin dadi to wannan ba jin dadi bane ba Allah ya ce numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila adhabin ghaliz Allah ya ce za mu jiya musu dan dadi ne na dan rayuwa na dan lokaci Allah ya ce thumma natarruhum ila adhabin ghaliz Allah ya ce sannan mu kora wuyansu zuwa ga azaba wadda take mai tsanani ce shi yasa malamai suke cewa kada ya roda ka kaga mutum an ce ma yana saban Allah ko yana wani abu wanda Allah bai so ayi ba amma kaga cewa yana cikin walwala yana jin dadi kaga wani kuma shi kullun yana masallaci baya da aiki sai karanta alqur'ani amma abinda za a ci a gidan shi yana mushi wahala to wannan ba shine jin dadin rayuwa ba wani bayahude ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ce kuku ne za ku tsira an ce aljanna ku mu aljannan mu ita ce a duniya ku kuma wutar ku ita ce anan gashi kuma mu mun hi ku jin dadin rayuwar duniya mu hau abinda muke so mu ci abinda muke so manzo Allah ya ce tabbas wannan dan jin dadin da kake shine aljannarka da ka san abinda zaka tardo a gaba abinda zaka tardo a ranar tashin alkiyama da ka kwammace mu a barka duniya kai ta hawan abinda kake hawa kuma ka ci abinda kake yi ta ci Allah madaukakin sarki sai ya mamutun talala ya kama shi ta inda baya tunani shi yasa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa kudi da Allah madaukakin sarki yake badawa ba shine ke nuna cewa Allah yana son ka ba mulki da Allah yake badawa ba shike sa ba mai nuna cewa Allah yana son ka abinda yake sa Allah ya so mutun shine takawa Allah yake cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce ba da jimawa ba za mu yi musu talala mu kama su ta inda ba su tunanin za mu kama su a wata sura Allah madaukakin sarki yake cewa fadharhum fi ghamratihim hatta hi Allah ya ce ka bar su a cikin dumuwarsu ka bar su a cikin jin dadin da suke ganin suna jin dadi Allah ya ce hatta hi har zuwa wani dan lokaci dan karami Allah ya ce ayahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin Allah ya ce wai suna zaton abinda Allah yake ba su na kudi da abunda Allah yake ba su na ayya suna zaton kawai an ba su ne an musu falala Allah ya ce a nusari'u lahum fil khairat Allah ya ce muna gaggauta musu ne a wajen ba su abun duniya muna gaggauta musu ne a wajen sa alheri a cikin hannunsu nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ya ce muna jinkirta musu ne muna ba su alkhairi amma za mu kama su a ranar tashin alkiyama mu musu talala mu sanya su wuta ba tare da sun fahimci haka ba al-imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa mi Allah madaukakin sarki yake nihi da yake cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi musu talala ta inda ba su ganewa yake cewa shine Allah madaukakin sarki ya shinhuda musu ni'ima Allah ya hore musu abun duniya ya ba su manyan gidaje ya ba su manyan motoci ya bar su su auri kalan matan da suke so saboda me yasa wannan jin dadin sai ya mantar da su Allah madaukakin sarki ya mantar da su da cewa ba akan busa hanya suke ba idan lokacin da suke jin wannan dadin kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu da mutuwa mutuwar da za ta halaka su Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa wa umli lahum Allah ya ce kuma ina saurara musu ne inna kaidi matin Allah yake cewa lalle kaidi na abu ne wanda yake mai karfi duk abun da kafiri yake yi a duniya na jin dadi da taimakon da kaga yana yi da kudin da yake sanyawa Allah ya ce muna dan saurara musu ne Allah ya ce inna kaidi matin Allah yake cewa lalle inna kaidi matin Allah yake cewa lalle kaidi na abu ne wanda yake mai karfi Allah madaukakin sarki a wata suran Allah ya ba mu labarin cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma Allah yake cewa kada wa'anda suka kafirce su yi zaton cewa kawai muna ba su alkhairai ne muna sa dukiya a hannunsu Allah yace wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma Allah yace mun ba su abun duniya ne mun ba su tagomashi mun ba su abun da suke so ne dan me yasa liyazdadu isma saboda su ƙara laifi akan laifin da suka kasance suna yi mutun ne ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da abun da ya shahi makaranta ba ruwan shi da abun da ya shahi abun da Allah madaukakin sarki ya umarce shi Allah ya ce to sai mu ba shi dukiya ya taholewa saboda wannan dukiyar ta ƙara durmiya shi a cikin wannan talaucin da yake a cikin wannan jin dadin da yake ibnu abbas dan Allah ta kara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim yake cewa Allah madaukakin sarki yakan jinkirta ma az-zalimi hatta idza akhazahu lokacin da Allah madaukakin sarki ya kama shi lam yuflituhu babu yadda za a iya kubcewa daga azaban Allah madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan da take cikin suratul a'raf yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid Allah yake cewa lalle haka kamun ka yake a lokacin da Allah ya kama garuruwa Allah yace in akhdahu alimun shadid Allah yace kamu na Allah abu ne wanda yayi tsanani abu ne wanda ya girmama ga mutumin da bai yi imani ga Allah madaukakin sarki ba kuma zaka ga cewa duk lokacin da Allah ya tashi halaka wata al'umma ta kafirai zaka ga cewa duk technology su duk dubara su duk wayan su wannan bala'in su yayi karin su sai kaga suna neman a kawo musu dauki wannan ba komai ne ba Allah yana nuna musu cewa ne wa umli lahum ana hajinkirta musu ne idan aka ga dama tun a duniya Allah madaukakin sarki za ya sa azaba shi ta halakar da su wannan kuma kamar yadda muka ambata gargadi ne Allah madaukakin sarki yake ja jan kunne ne Allah madaukakin sarki yake yi kamar abinda bahaushe yake cewa ana tamna aya ne ana tamna tsakuwa domin aya ta ji tsoro shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadha alhadithi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin wannan kuma ayan da Allah yake cewa bi hadhal hadisi da wannan hadisin da ka samu a yau a wannan gari muna rayuwa da wasu mutane wanda su bu su yarda ba da abinda alqur'ani mai girma ya zo da shi alqur'ani zai zo ya ce radiyallahu anhum wa radu'an alqur'ani zai zo ya ce Allah ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah madausu ma sun yarda da Allah amma zaka ji wani yana zagin sahabban manzon Allah zaka ji wani yana cewa wannan ba haka bane su bu su yarda ba suna ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su ma irin wa'annan mutanen da su Allah madaukakin sarki yake Allah yake cewa fadarni wa man yukaddibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin Allah yake cewa am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun Allah ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin ko kana tambayar su lada ne akan wa'azin da kake musu gaskiyar da kake gaya musu cewa su bar bin gumaka su zo su bauta ma Allah wanda yake shi kadai ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ya ce ma manzon Allah wai kana tambayar su ne su baka lada su biya ka fahum min maghramin muskalun sai ya kasance biyan wannan lanfa yana yi musu nauyi suna jin nauyin abin da za su hiddawa su bada shi yasa suke kin karfar gaskiya ko koya ne abun yake alhali Allah madaukakin sarki ya san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abun da yake tambayan su na gaya musu gaskiya da yake manzo Allah kawai yana gaya musu gaskiya ne su bi Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kankan shi ya dogara da abun da yake nema dan Allah tun kamun Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya kasance yana kiyan dabbobi ga mutanen Makka sai su doki abun duniya su bashi domin ya samu shi ma yayi rayuwar shi shi yasa Allah ya tambaye manzon Allah wai su da ake ta karanta musu alqur'ani ake ta karanta musu hadisan manzon Allah wai shin cewa akai dole sai sun biya wani lamhu koko cewa akai dole sai sun biya wata fakciya tukwana su yi imani da Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ma tasaluhum alaihi min ajr Allah ya ce baka taba tambayar su ba su biya ka lada ko su biya ka wani abu akan abun da kake gaya musu Allah ya ce in huwa illa dhikrun lil alamin Allah yake cewa wannan ba komai ne ba sai an bato da tunatarwa ga dukkanin tahallakai a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifin Allah yake ce manzo Allah ka gaya musu cewa ma as'alukum alaihi min ajr babu wani abun da nake tambayar ku na lada ko na ku biya ni kudi in huwa wa ma tasaluhum alaihi min ajr babu wani abun da kake tambayar su wama ana min almutakallifina kuma ni ban kasance ba a cikin wa'anda suke dora muku abubuwan da za su yi muku nauyi a kalkashin wannan aya malaman tafsiri suka ce dan haka ci da addini abu ne wanda ya zama haramu ga dukkanin wani mutum da yake da'awa ta addinin musulunci idan aka ce ci da addini idan karatu ne zaka koya ma mutane misali wannan karatun da muke da mun ga dama sai mu ce to babu wanda zai zo ya zamna sai wanda ya bada jikka mu ce bana abin ka koma can duk wanda ya baka jikka ya zo ya zamna to wannan ba ci da addini bane abunda ake ce ma ci da addini kaje ka ce za a gina masallaci ko kaje ka ce za a gina makaranta ko kaje ka ce za a yi wani abu a doki kudin a baka kai kuma kaje ka biya bukatun ka wanda ya wuce misali kaje ka ce za a makaranta a baka kudi kaje ka gina ma ƴaƴanka gida hilaye ka aje musu ko kace za a sayan tabarmi kaje ka gyara kanka to wannan shine abin da ake ce ma ci da addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya tura daya daga cikin sahabban shi akan cewa ya je wajen wa'ansu mutane ya karanta musu ayoyin Allah ya musu wa'azi kuma ya raba musu wata ganima da aka samu bayan cewa ya je ya raba musu wannan ganima sai suka dauki wani abu a ciki suka bashi da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wannan na ba su wannan kuma ga abin da suka bani manzo Allah yace mishi dan mi yasa ba za ka zamna a gidan babanka ba sai kaga wai an dauko wannan dukiyar a kawo ma ko ba za a dauko ta a kawo ma ba wannan hadisi yana nuna cewa ya zama wajibi ga mutumin da yake da'awa ya dogara da kanshi saboda dukkanin annabawan Allah madaukakin sarki zaka same su suna aiki zaka same su daga mai annabi nu ya kasance aikin katako yake yi domin ya ciyar da kanshi ya ciyar da ayyan shi zaka ganin dukkanin annabawa wanda Allah madaukakin sarki ya aiko suna kiwo ne domin su ciyar da kansu annabi Musa cewa ya kala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yake cewa wannan sanda ta ce ina amfani da ita a wajen kora dabbobi na yace waliya fiha ma'arib ukhra kuma tana yi mun wani ɗan amfani na rayuwa wannan yana nuna cewa a duk lokacin da aka matsa ma mutane lamba a duk lokacin da malami yake cewa mutane ce sun bashi abin duniya to zaka ga cewa wa'annan mutanen suna gudun shi kuma ba su karban gaskiya shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa am tasaluhum ajran fahum min maghramin musalun wai ko ana tambayar su wani lada ne shi yasa biyan wannan ladan yake yi musu wahala koko dai ba a tambayar su me yasa Allah madaukakin sarki yake gaya musu wannan Allah yana nuna musu cewa idan suka je a ranar tashin alkiyama ba su yi imani ba idan suka je a ranar tashin alkiyama ba su bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ba to wallahi ba su da wani uzuri a gaban Allah saboda me saboda ba a tambaye su lanhu ba ba a ce su kawo kudi ba dan haka duk mutumin da yazo ya zamna a duniya bai tsaya ya koyi sallah ba bai tsaya ya koyi addinin shi bai tsaya ta ban kaura shi ya tara yawa shi yadda ya ga dama to in dai a garin su ana azala tafika ayi wa'azi kuma in dai a garin su akwai malamai to babu wani uzuri da zai je ma Allah madaukakin sarki da shi saboda me saboda am tasaluhum ajran fahum min maghramin musqalun saboda babu wanda aka ce sai ya zo ya bada kaza domin a koya mishi sallah gashi nan a ko ina malamai suna bude karatu wannan yayi tafsiri wannan yayi hadisi wannan ya koya sallah wannan ya koya wankan janaba wannan ya koya kaza wannan ya koya kaza amma zaka ga mutane tamkar in sun zo wurin ana cewa dole sai sun bada kudi zaka ga mutane tamkar in an ce su zo dole sai sun bada wani abu sabanin kuma yadda mutane suke bata dukiyansu a wajen boko yadda mutane suke bata dukiyansu a wajen cewa sun ga sun samu rayuwar duniya ba sai kada a bata kudi ba domin a samu wani ilimi dukkanin ilimi yana da amfani likita idan ya tsarkake zuciyar shi wallahi sai ya fi wani malamin tabawa a ranar tashin alkiyama duk abin da ka koya na duniya idan dai ka tsarkake zuciyanka wallahi sai Allah madaukakin sarki ya sa ka tsira dalilin wannan abu idan dai ka ce makama al'umma kuma ka yi shi dan Allah idan kai cewa zan yi ne na farko saboda abu na farko saboda in samu in nemi aikin yi abu na biyu in taimaka ma al'umma ka tsarkake niyyar ka to Allah madaukakin sarki zai baka lada a wannan amma zaka ga ana tashin hankalin mutane ana ta gaya ma mutane su zo su bi Allah ana ta gaya ma mutane su zo su koyi addinin su saboda a kullun ana zuwa da shubha a kullun ana zuwa da wasu abubuwa sababbaki na addini mun shagayi anan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan al'umma za ta kasu kaso 70 da wani abu manzo Allah yake cewa dai ce kadai za ta tsira to har yanzu kaso 70 din nan ba su ida cika ba a kullun wani zai zo da wani abu ya ce ma kaza kaza to shi yasa ake so mutun ya dage ya koyi addinin shi ba a ce dole sai kowa ya zama malami ba ba ce dole sai kowa ya wa'azi ba amma dai abinda Allah madaukakin sarki ya dora maka na farillarka to ya zamanto wajibi da kai da ƴaƴanka da dukkanin wani mutum da kake kula da shi ka tabbatar ya iya wannan abun saboda me yasa idan mutum ya je a ranar tashin alkiyama babu uzuri a tsakiyar garin maradi dai babu uzurin da mutum zai je ma Allah ya ce wai shi bai iya sallah ba idan an yi kabli ko an yi ba'ada bai san yadda za a gyara sallah ba babu wanda zai je ya je ma Allah madaukakin sarki da cewa wai bata iya wankan janaba ba koko da ita da mijinta sun yi ta rayuwa ta dagalgoma tana yiwa lokacin tana cikin jini ko tana cikin wani abu amma suna ta rayuwar su to wannan babu wani dalili saboda mi idan ka zo ka ce a koya maka koda an ce ka bada kudi wasu ƴan kudi ne ba su taka kara suka karya ba kuma radda baka kawo ba ma za a hakura a koya maka amma la hasan nan ka tambaye shi makaranta da ake anan wa yake kawo kudi cikin yaro 20 akwai wahala ka samu yaro 7 da kowa baban shi yana kawo kudi duk wata amma haka ake kokari ana koya ma ƴaƴan mutane karatu haka idan ka dauka makarantu ta mata guda nawa ce anan garin a cikin unguwar kuma mai yiwa akwai makarantu malaman nan ta dage tana yi tai babu ruwan ta dan abun da za ku bata to idan dai kika je ma Allah madaukakin sarki buki iya addinin ki ba babu wani uzuri da zaki je ma Allah madaukakin sarki haka kai ma babu wani uzuri da zaka je ma Allah madaukakin sarki da shi Allah ya ce am indahumul ghaib wai koko dai da suka zo suka shantake duniya suna abun da suka ga dama suna da sanin ilimin gaibu ne fahum yaktubuna dan haka su ma suke rubuta shi saboda wani zai zo ya ce maka ka je ka yi rayuwanka su lahiran ma idan an tashi su suke raba ta koko su da Allah akwai yarjejeniya za su ce da wane a bar shi ya wuce kuma a bar shi ya wuce koko ya ce maka ka je ka zanki gamawa da saban Allah ya baka wani wuridi ya ce wannan wuridin dole sai ka gama da saban Allah saboda idan ka je ranar tashin alkiyama Allah zai rasa da wace irin lada zai biya ka amma idan kana yin wasu ƴan zunubai to sai a daidaita haka nan ma duk da dai ba a san inda za a saka ba a samu wani wuri a kutsa ka Allah ya ce am indahumul ghaib koko wani ya ce maka idan suna magana a cikin halararsu ko suna magana a cikin wani abu da ya shahida riƙarsu kada ka tsoma musu baki saboda kana cikin abun da ba su sani ba wani zai ce ma yayi wusuli wani ya ce ma yayi hululi wai shi ya kai martaban Allah madaukakin sarki koko shi ma yanzu ya zama Allah Allah ya ce am indahumul ghaibu fahum yaktubuna wai shin wai koko dai suna da sanin ilimin gaibu ne dan haka su ma su suke rubuta shi wannan ayar tana mai tabbatar mana da cewa babu wani mutum da zai iddia'in ya san gaibu kuma a sallama mishi a saurare shi saboda ta kore ma duk wani dan adam cewa la ya'lamul ghaiba illa hu babu wani mutum qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun Allah ce ka gaya musu da wanda yake sama da wanda yake kasa babu wani mahaluki da ya san gaibu Allah ya ce la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun kuma babu wanda ya san wai a ranar tashin alkiyama yaushe ne za a taji mutane Allah ya ce am indahumul ghaibu koko dai suna da ilimin gaibu ne fahum yaktubuna dan haka su suke rubuta shi Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil hut kada ka kasance kamar ma'abucin kihi idnada wa huwa makdhumun lokacin da ya kira alhali shi kuma yana cikin bakin ciki alhali shi kuma yana cikin damuwa wannan kissa ce ta annabi Yunus Allah madaukakin sarki ya bamu ita a cikin suratul an'am Allah yake cewa wazan a cikin suratul anbiya Allah madaukakin sarki yake cewa wazan nun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yake cewa lokacin da ya tafi yana mai hushi da shi da mutanen shi saboda ya ta kiran su busu amsa ba sai yayi hushi ya tafi Allah ya ce sai kifi ya hade shi Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lokacin da yaga cewa babu matsirata, babu madafa, dole sai a wajen Allah madaukakin sarki shine yake cewa ya Allah babu abun bautawa da gaskiya sai kai, wa huwa makdhumun alhali, shi kuma yana cikin bakin ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki yake ce mishi fasbir, kai hakuri. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wannan kalman yayi mata fassara guda biyu a cikin littafin shi na tafsiri. Fassara ta farko yake cewa fasbir, kai hakuri, shine kai hakuri an ihmalihim, shine kai hakuri an ihmalillahi lahum, kamar lokacin da Allah yake daga makafirai kafa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani su karyata shi, su tutar da shi, su ce abin da yazo da shi ba gaskiya bane. Amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ba su dama idan an zo kwabsawa a wasu yaƙuƙukan su ci galaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Fakhruddin Ar-Razi yake ganin cewa fasbir, kai hakuri, kaman lokacin da Allah yakan jinkirtawa a wajen ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara. To shine Allah madaukakin sarki yake ba manzo Allah hakuri, kai hakuri, kabar ganin cewa an daga makafiri kafa yana abun da yaga dama su karyata ka anan, su zo nan su cutar da kai anan, idan an je yaki su kashe sahabbanka, duk da cewa Allah madaukakin sarki yana da ikon da zai hallaka su. Shi yasa Allah yake cewa fasbir, kai hakuri da wannan. Abu nabi Fakhruddin Ar-Razi yake cewa fasbir shine kai hakuri, lima hakama Allahu bihi shar'an wa qadara, kai hakuri da abun da Allah madaukakin sarki ya hukunta na shari'a. Allah madaukakin sarki da ya saka kai sallah, kai hakuri kai ta sallah. Allah madaukakin sarki da ya saka kai azumi, kai hakuri kai ta azumi. Allah madaukakin sarki da ya sanya ka kai ma uwayenka biyayya, kai hakuri ka jure kai ta yi musu biyayya. Allah madaukakin sarki da ya sanya ka cewa kada ka ci haram, kai kokari duk abun da zaka sa a cikinka ko a cikin wanda kake kula da shi ya zamanto na halal ne, to kai hakuri da wannan. Wa qadaran Fakhruddin Ar-Razi ce kuma kai hakuri da abun da Allah madaukakin sarki ya kaddara ma na kaddara. Abu ne na rashin jin dadi ya same ka, ko na mutuwa, ko na kariyar arziki, ko na jinkirin wani abu da ka jima kana jira a rayuwa. To shi ma anan Fakhruddin Ar-Razi ce Allah madaukakin sarki yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ne. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarijus Salikin ya kasa mana hakuri gida uku. Yace hakuri na farko shine mutun yayi hakuri kamar yadda muka ambata da abunda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mishi. Abu na biyu shine mutun yayi hakuri da abunda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da shi na rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce, yake cewa man yasub man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadan ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Manzo Allah ya ce babu wani mutum da aka ba wani abu wanda wani abu mai falala kamar hakuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi hakuri, to wannan mutumin shine Allah ya ba babban rabo, shine Allah madaukakin sarki ya ba babban tagomashi. Ina ganin ko da Hausa Bahaushe yana cewa mai hakuri wata ran yakan dafa dutse. To wannan yana nuna maka yadda ake so mutum ya jajirce a wajen bauta ma Allah, kai hakuri kai tai, wata rana sai rayuwa, idan baka zo ba kazzamna akai karatu da kai, ko baka zo ba akai sallah da kai akan lokaci, ko baka sa lokacin ka a cikin wani aiki na alkhairi ba, lokacin zai zo ya wuce. Idan shekara guda ce za ta zo ta tarda ka da wanda yake zuwa makaranta da kai da baku zuwa shekara kudai guda, shekarar ta tardo ka kuma ta tarda shi. Abunda ake so bawa ya dagi yayi hakuri har ya cimma abunda Allah madaukakin sarki ya aje mishi na lada na alkhairi, shine aljanna. Allah madaukakin sarki ya sa muna ciki. Allah madaukakin sarki yake cewa wasabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dagi ka jajirce akan yin sallah. Allah yace la nas'aluka rizqan, ba za mu tambaye ka arziki ba, nahnu narzuquhum wa iyyakum. A kalkashin wannan malamai suke cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama, Allah madaukakin sarki ba zai tsira ka ba ya ce wane dan me yasa baka saya ma danka moto ba. Allah ba zai tsira ka ba ya ce dan me yasa baka saya ma danka tufafi kala kaza ya sanya ba. Allah ba zai tambaye ka ba dan me yasa ƴaƴanka basu ci abinci kala kaza ba. amma Allah zai tambaye ka wai shin ƴaƴanka sun yi sallah ko ba su yi sallah ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ibnul qayyim a cikin littafin shi yake cewa hakuri na uku da ake so bawa yayi shine bawa yayi hakuri da mutanen da Allah madaukakin sarki yasta yake rayuwa tare da su matarka da kake rayuwa da ita kai hakuri da ita ƴaƴanka da kake rayuwa da su kai hakuri da su ma'aikaci wanda yake karkashinka kana da ikon ka ce mishi ka tafi yau na sallame ka kuma kun rabu kai hakuri da shi babu hakuri wanda yake da lada irin hakuri wanda kana da ikon ka dauki mataki misali yaro ne zaka iya cewa sai ya baka gida mata ce yau zaka iya cewa na sake ki wani abu ne wata hulɗa ce ake yi idan ka ga dama yau zaka yanke ta kuma ana tutar da kai akan wannan hulɗa to ana so bawa yayi hakuri zaka ga cewa bamu da hakuri a tattare da junan mu a tsakanin abokai babu hakuri a tsakanin mata da miji babu hakuri a tsakanin makwabci da makwabci dan abu bai saka kara karya ba an tafi justice an tafi komisariya a tsakanin mata da miji dan abu bai saka kara ya karya ba kullun ana jin tsakanin su to ba a san bawa musulmi ya kasance wannan Allah madaukakin sarki zai iya jarabta kada aboki saboda Allah ya gwada imaninka wai zaka hakura da shi ko ba zaka hakura da shi ba mai yiwa akwai wata lada ko akwai wani tukuci da Allah ya aje a kalkashin wannan cutar wanda yake ma idan kai hakuri ka jure to Allah madaukakin sarki zai masanya maka da alkhairi Allah yake cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce muka sanya shashan ku ya zame ma shashe fitina dan mu ga wai atasbiruna za ku yi hakuri dan Allah ya ga dama sai ya gama kana matsalalliyan mata kai kai ta kibari idan Allah ya ga dama sai ya gama ki da matsalallan miji idan Allah ya ga dama sai ya gama kana matsalallin ƴaƴa su ba su isa a rayuwa a ce su yi ba su yi ba su isa ba su isa a ce su bari ba su bari to wannan dukkanin shi jarabawa ne na Allah madaukakin sarki hatta abokinka sai Allah ya sa ya danki gasa ma aya ga hannu abokinka so ka sai ya rike ma kudi kana so ka yi harakoki amma ya rike ma kudi to idan kuma kabbar bashi kaya shi zai shiga wahala zai rasa abin da zai ci to in ka dage kai ta bashi kai ta bashi Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce mun sanya shashan ku ya zame ma shashan ku fitina dan mu ga cewa wai za ku yi hakuri ko ko ba za ku yi hakuri ba Allah sai ya jarabce ka da makwabci kai da gidanka shi da gidan shi amma ya ta cuta ma ya tama abubuwa wa'anda ba su da dadi to Allah ne ya sa shi ya cutar da kai saboda akwai wani abu da Allah ya aje idan kai hakuri Allah madaukakin sarki za ya sa ka ci albarkacin wannan ladan da Allah madaukakin sarki ya boye maka Allah yake cewa fasbir li hukmi rabbika Allah yace manzo Allah kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti idnada wa huwa makzum kada ka kasance kamar ma'abucin kifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi duk da cewa annabi Yunus yayi laifi yayi abin da Allah bai umarce shi da shi ba yake cewa ma kana yanbaghi li ahadin an yaqula innahu afdal min yunus manzo Allah yake cewa babu wani mutum da zai daga hannu a doran duniya yace wai shi yayi annabi Yunus saboda ni shi ya saba ma Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan saban a cikin alqur'ani to ana nuna ma mutum yayi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana lallashin shi yake ce mishi wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkurun Allah yace manzo Allah kai hakuri kada ka kasance a cikin kunci saboda mutane sun ki kiran sun ki amsa kira mutane sun ki imani da Allah Allah yake cewa wala tahzan alaihim kada kai hushi wala taku fi dhiqin mimma yamkuruna kuma kada ka kasance a cikin bacin rai akan abinda mutane suke kulla maka na makirci a kalkashin wannan ana koya mana cewa ayat tana koya mana cewa kai hakuri da abun da kake a kan shi na rayuwa misali kana neman kuɗi kai hakuri ka ci gaba ka jajirce ka ci gaba jarinka koya yake ba a san mutum yana nuna gaugawa a cikin al'amura a yau ka fara karatu so kake a ce ma malam a yau ka fara hadda alqur'ani so kake a ce ma aramma a yau ka fara zuwa makaranta so kake inda aka aza malamai kujera aza maka a'a ba a san mutum ya zan kin sauri a cikin abubuwa na addinin musulunci haka a rayuwa kada kai gaugawa idan kai tsalle ka fadi sai ka kare kafa yana ga idan yaro ya tashi a rayuwa farkon abin da yake shine ya fara rarrahe wani ma ya fara jin ciki kadan kadan sai ka ganshi yana rarrahe kadan kadan wadaran sai ka ga ya miƙe kala idan ya miƙe bai wuce ya tako dai ko taki biyu sai ya fadi za a kai wata ran da shi da baban shi in suka ruga da tsere ma baban shi to haka sha'anin rayuwa yake duk abin da kai sauri to za ka yi tsalle kuma ka dawo zero za ka yi tsalle kuma ka dawo ka kare idan kana da jari na kasuwanci kada ka nuna sauri ka yi shagali ka nuna cewa sai ka yi fantaman da wane yake yi to sai jarin ka ya kare kuma ka dawo babu to duk abin da ka fara na rayuwa sawa'an abu ne yana da alaka da musulunci da awace wa'azi ne ilimi ne ka fara nema duk abin da ka fara ba a so ka yi gaggawa a rayuwa me ya kawo annabi Yunus Allah madaukakin sarki ya saki fi ya hade shi saboda yayi gaggawa bai ki ba a ce radda ya fara wa'azi ya fara kiran mutane da su zo su yi imani bai ki a ce a ran nan a garin kowa ya musulunta ba to haka kai ma a ran da ka fara wa'azi kada ka samu ranka cewa dukkanin mutanen unguwa idan ka busa lasifi ka sai sun zo sun zamna kada ka samu ranka cewa dole sai an ji muryanka kada ka samu ranka cewa dole sai kowa ya zo ya zamna inda kake a'a kai hakuri kai hakuri Allah madaukakin sarki shi yake da daukaka shi yake da shi in ya ga dama a dare guda sai ya sa kowa ya sanka idan kuma Allah madaukakin sarki bai ga dama ba za ka yi shekara 100 shekara 50 kana yi a ungo kuma wani bai san kana yi ba wannan ba wai yana nuna cewa ba wanda aka sani yafi kalada a'a idan dai ka fi shi tsarkake niyya wallahi shi da duniya ta san shi da kai da a ungo kuma makwabcin ka ma bai san kana yi ba idan dai ka yi dan Allah to Allah shine zai daga darajar ka a ranar tashin alkiyama koda ko a duniya bai daga ta ba Allah madaukakin sarki yake cewa kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله yace kai kake da Allah yace shi yake da mulki shi yake da matsayi shi yake da arziki Allah yace shi yake da komai biyadihi alkhair alheran Allah suna hannuwan shi idan ya ga dama ya ba wannan idan ya ga dama ya sauke wannan Babu abun da yake tuna mini sai jan hankali gare ni ga ƴan uwana dalibai kada kai gaugawa kakka yarda ana ce ma malam karena mutane wani ka san yafi ka ilimi saboda ana ce ma malam kada ka kaskantar da shi kuma kada cewa ce ma da ake malam ya hana ka kaje ka zauka duka ka doki ilimi a wajen wanda yafi ka ko a wajen wanda abokinka ne wannan ba shi ke sa kaskanci ba abun da yake sa kaskanci shine ka zamna da jahilci abun da kake tunawa idan ka dauki malam buruntum na Najeriya zaka ji cewa shi yake wa'azin amma akwai wani nana ana ce mai mansayir zaka ji dai da biye ce mansayir ko ba haka bane yanzu haka duk wani abu na Allah dan ka san cewa a sanka ba mutane ne ke yi ba wallahi da yadda mutane suka so su daga ka a duniya a sanka to ko sun daga ka na dan lokaci ne sai su daga ka kai wata uku kai wata hudu kana tirindin amma zaka ga kuma an waye lokaci ka bace fituk wata ran sai ka shawo kana kun hadu da wani sai ce wai wane yana rayi kaman da ba shine yake wa'azi a nan ba kaman to wannan yana nuna maka cewa a daga darajar ka ba mutane ne ke yi ba kuma a daga darajar ka ba wayan ka bane ba shi man sagir ba shi yake wa'azin ba amma ni na san man sagir kai ka san man sagir kusan dinnan wa'anda suke rayuwa Niger Najeriya sun san man sagir to wannan yana nuna ma cewa ba wai mutane ke yi ba kuma ba wayan ka bane ba Allah madaukakin sarki to izzu man tasha wa tadhillu man tasha Allah shi yake daga darajar wanda ya so kuma ya sabke darajar wanda bai so ba da Allah ya so ya daga darajar shi sai ya sa ya aza sunan shi a bakin malam sai ya sa malam dai da biyu sai ya ce man sagir ko ba haka bane man sagir ina fatan ka fahimta sai mutane suka fara tambaye wai wane ne wannan man sagir da karshe aka tambaye tarihin shi aka yi bidiyon shi MBBC suka je suka mishi tambayoyi ya amsa wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki shine zai sa a tanka koda a cikin gidanku kake yi koda a cikin ɗakin ku kake yi wannan masallacin da ba zai dauki mutum 100 ba sai Allah ya sa duk Afirka a tanka saboda kana karatu a nan wani kuma yana da wani masallacin da zai dauki mutum 1000 amma babu wanda ya san yana yi to wannan garshin gaugawa yana daga cikin abun da yake sa Allah ya daukakar da mutum shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah fasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti iznada wa huwa makzun Allah ce laula anta darakahu ni'matun min rabbih Allah ce ba dan wata ni'ima daga wajen ubangijin shi ba tarike shi la nubira bil ara Allah ce da ansa wannan kifin ya jefar da shi a cikin kungurmin daji wa huwa madmumun kuma za ya kasance shi abun suka ne za a soke shi saboda ni an ce ya zamna ya karanta wa mutanen shi alqur'ani ya zamna ya jawo su amma shi kuma ya hijira ya bar gari wannan kuma laula anta darakahu ni'matun min rabbih ba dan wata ni'ima ta riske shi daga ubangijin shi ba wannan ayat tana nuna mana cewa duk abun da kaga ka zama duk abun da kaga ka samu a rayuwa wannan daga Allah ne Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce duk abun da ya same ku na ni'ima to wannan Allah ya ce fa min Allah daga Allah ne dan haka kada kaga cewa ka samu aiki ka fara raina mutane kaka ga cewa kana da dan moto ka fara raina mutane kaka ga cewa kayi army ko kana da gida ko kana da mota ko Allah ya baka wani matsayi ka dan kirena mutane wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah ya zare ni'ima ko ko Allah da kai da ni'imar duka ya tsine muku ruwan albarka shi yasa Allah yake cewa laula anta darakahu ni'matun min rabbih ba wata dan ni'ima ta same shi ba daga ubangijin shi da ya hallaka haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari Allah yake cewa laula id zakalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah idan abu ya same ka kai tuciya ka bayyana ma al'umma kai murna ka ji dadi amma a hirdinka ka shedinka akan cewa Allah ya baka wata ni'ima kare na wani ko aboki ko magaji ko baba ko abokin hulda manzo Allah cewa ya anzilu annasa manazilahum kowa ka bashi matsayin shi da abokin aikin da kuke taba miliyoyi tare ka bashi matsayin shi da abokin aikin da abokin da shayi ne kuke zamna ku sha ka bashi matsayin shi kowa ka bashi matsayin shi to sai Allah madaukakin sarki ya karrama ka malamai suka ce duk abun da kai ma mutane to shi Allah zai idan ka raina mutane to Allah zai wulakanta ka idan ka girmama mutane to Allah madaukakin sarki zai girmama ka wani daga cikin salaf yake cewa kada mutum ya raina aiki yake cewa za a iya zuwa kujera dai ce da kai da wani za ku zo ku zamna akan wannan kujerar ka hakura ka ce ya zamna kai ka wasa zamnawa wani daga cikin salaf ya ce wallahi ta dalilin wannan abun da kai idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya kauda kai a dukkanin zinubanka yadda ka kauda kai a wannan kujerar ka ki zamnawa ka bashi dama ya zamna to idan an tashi ranar tashin alkiyama kai ma sai Allah ya kauda kai akan wa'annan wannan abun da ka kauda kai akan shi mutane ne idan ka wuce kana rena su kana dage musu kai wallahi idan ka tashi ranar tashin alkiyama in baka yankali ba sai Allah ya sa a dage ma kai 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 Allah madaukakin sarki ya ce amma keke da keke saboda kuma manzo Allah ya ce mu duk mutumin da aka makeke da keke wannan mutumin sai ya halaka Allah yake cewa laula anta darakahu ni'matun min rabbih Allah yake cewa ba dan wata ni'ima ta riske shi daga ubangijin shi ba lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum da abun da kaga kana ciki na rayuwa ba wayanka bane in kudi ne akwai wanda tun kamun a aife ka yake neman kudi in boko ce akwai wanda tun kamun a san aihe ka yake boko in sana'a hannu ce akwai wanda kamun a yi ka a garin nan sun yi da yawa to wannan yana nuna cewa mutum ya tuna cewa ni'ima ce daga Allah kada ka yi jiji da kai ka nuna cewa ku kun isa ka nuna cewa ku kuka iya neman kudi ka nuna cewa ku kuka iya neman inda kungila take wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya zare wannan ni'imai Allah yake cewa hatta idza farihu bima utu idan suka yi fariya suka nuna abun da aka ba su Allah yace akhadnahum baghta Allah yace sai mu kama mutum ta inda baya tunani sai kaga mutum ya zamana da miliyan 100 ya zamana da miliyan 50 amma yanzu baya da kulala ba wai mun ce kariya arziki baya zuwa ba yana zuwa idan Allah ya ga dama ga lokaci ga wanda ya so amma kai ma ka bincike kanka kuma ka kyautata alakanka da dukkanin mutane Allah yake cewa fastabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin Allah yake sai ubangijin shi ya zabe shi ya sanya shi min as-salihin daga cikin mutane waɗanda suke nagari Allah madaukakin sarki ya bamu labari yake cewa wa isma'ila wa Idrisa wa Zal Kifli kullum minas salihin. Allah yake cewa dukkanin su wa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya su daga cikin bayu na gari. Me yasa Allah madaukakin sarki yace fastabahu rabbuhu sai Allah ya zabe shi faja'alahu minas salihin. A baya kuma an ce maka ba dan ni'imar ubangijin shi ba da an jefar da shi a kungurmin daji. Wannan yana nuna ma cewa duk abun da kai na rayuwa idan dai ka tuba tuba ta gaskiya to Allah zai kau da kai ga dukkanin wa'annan laifuka. Idan laifinka ya kai dubu ko ya kai ɗari to abinda ake so da bawa ya kyautata niyyar shi, ya kyautata tuban shi, to Allah madaukakin sarki fashtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin, sai ubangijin shi ya zabe shi kuma ya sanya shi cikin bayo na gari. Haka kai ma, haka ke ma, haka ni ma, idan mun kyautata niyyarmu mun tuba tuba ta gaskiya, to Allah sai ya sanya ka cikin mutane na kirki, ya kankare maka wancan abun da kai na zinubi. Wata rana wani tsoho ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dogara sandar shi. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai Muhammad, yake cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayughfaru li, yace wai yanzu ni za a iya yahe mini zunubaina? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas ko za a yahe maka. Yace mu a jahiliya mu ne mun tare hanya, mun tare, mun amshe kudi, mun kashe, mun yi kaza, mun yi kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a gafarta mishi. Wannan tsohon ya daga hannu ya tuba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Wannan yana nuna mana cewa fastabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin. Allah yace wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Allah madaukakin sarki yake cewa lalle kuma kafirai sun yi kusa, la yuzliqunaka bi absarihim, su kado ka da kallon da suke maka, lamma sami'u adh-dhikra, lokacin da suka ji ambatan al-qur'ani, wa yaquluna innahu la majnun, kuma suna cewa lalle tabbas shi mahaukaci ne. Me yasa Allah madaukakin sarki yace kafirai sun kusa su kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Al-Wahidi a cikin littafin shi Asbabun Nuzul, duk da cewa bun bibiyi ingancin kissar da ya kawo ba, yake cewa a cikin mutanen, a cikin Larabawa akwai wasu mutane wanda su suna da kandun baka. An yarda da cewa idan suka ga abu suka yaba, ko suka ga wani abu suka tamfa shi, to wannan abun zai lalace. Idan mutum ne zai mutu, idan dabba ce suna tsayawa a bakin hanya, idan mai dabba ya wuce sai su yaba, su ce kai ban taba ganin dabbobi irin wannan ba, to wannan kandun bakan sai ya sa wa'annan dabbobin su mutu, sai a je a daho a kawo musu. Sun kasance idan mai dabba ya wuce sai su ce mishi kai muna nan muna jiran ka, ka je ka kawo mana rabon mu a cikin wannan dabbai, saboda Allah ya sanya kambun baka a tattare da su. Idan suka ga abu suka yaba, to abin zai lalace. Idan mutum ne zai lalace ko ya yi rishin lahiya ko ya rasu. Idan dabba ce za ta mutu ko a yanka ko ta yi mutsai, to wa'annan mutanen su ne kafirran Makka suka je suka tarda. Yahudawan Makka suka je suka tarda, suka ce musu muna so ku zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yake karanta alqur'ani ku zanki kallon shi kuna tanka mishi. Saboda me yasa? Saboda manzon Allah shi ma ya lalace kamar yadda suke guri, sai ya kasance wani ciwo ya same shi ya kasa yin wannan da'awai. A ƙarƙashin wannan kuma Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Bada'ul Fawaid yake cewa tabbas kambun baka abu ne wanda akwai shi a alqur'ani. Al-Qur'ani ya tabbatar da shi, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi. Da haka duk Bahaushen da yace maka babu kambun baka, to ka ce Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sun ƙaryata shi. Wallahi wani idan ya ga motar ka ta wuce yayyaba yace kai wannan motar ta yi, to ƙarshen ta ko ta yi kulun-kulun kubra ko kuma ta kone kana ciki. Wani idan ya ga ɗanka ya wuce ya tanka, kai wannan ɗan ya yi kyau. Wallahi idan ba ya hankali ba yaron nan ko ya yi muguwar rashin lahiya ko ku a rasa shi. Wani idan ya ga gidanka ya yaba, to ƙarshen ta ka sai da gidan ko ku gidan ya lalace ko ku dai wata ƙaddara ta samu gidan. Wannan yana tabbatuwa. Akwai mutane wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan a tattare da su. Annabi Yaqub lokacin da ya tura ɗiyan shi su je wurin annabi Yusuf, sai yake ce musu wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa fama ugniyankum min Allahi min shay'in وما كان يغني عنهم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون أما لمن تفسيري كمان الإمام قتادة دا الإمام السدي دا مجاهد دا الضحاك suka tafi akan cewa me yasa yace ma ƴaƴan shi idan suka zo kada su shigo ta kofa guda malaman tafsiri suka ce saboda diyan shi sun kasance diya ne Allah ya gama halitta su mun sani cewa annabi Yusuf yana daga cikin mutane wanda in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu dan da yafi shi kyau a duniya to haka sauran ƴan uwan shi suke yara ne masu kyau dogaye zarata haka Allah ya halice su to shi yasa annabi Yaqub sai ce musu idan za su shigo kada su shigo ta kofa guda saboda ni kada mai kambun baka su wuce yace masha Allah wani abu na jarabawa ya samu wannan aya to wannan yana mai tabbatar maka da cewa kambun baka abu ne wanda alqur'ani mai girma ya tabbatar da shi shi a ƙarshen aya yake cewa wa ma ughniyankum min Allah min shay amma ni bazan iya wadatar da ku daga wani abu daga wajen Allah ba wannan yana nuna maka cewa mai kambun baka koda ya ga abunka ya yaba to idan Allah madaukakin sarki bai so wannan abun ya lalace ba ba zai lalace ba da mai kambun baka da mai hasada da mai sihiri dukkanin su abu ne wanda yana ci amma in dai Allah madaukakin sarki bai sa wannan abun ya same ka ba to wannan abun ba zai lalace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Ibn Abbas da Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-aynu haqqun manzo Allah yace kambun baka abu ne wanda gaskiya ne manzo Allah yake cewa walau kana shay'un sabaqal qadar manzo Allah yace da akwai wani abu wanda zai rige kaddara manzo Allah yace la sabaqatuhu al-ayn manzo Allah yace da al-aynu da kambun baka ya rige kaddara mun sani cewa kaddara yadda take duk abin da Allah ya kaddara zai faru to manzo Allah yace da akwai wani abu wanda zai iya rigen kaddara to da kambun baka shine abun da zai rigen kaddara wannan yana nuna maka cewa a cikin mutane akwai wanda haka Allah ya halice su to me muke so mu gayi ana kada ka zamna a haka nan baka addu'a baka tsare kanka daga dukkanin mai irin wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance al-Hasan wal-Husain yana nema musu tsarin Allah yana cewa أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة haka yake gaya musu yana cewa ina neman tsarin Allah ya tsare mun ku daga dukkanin wani sheidani daga dukkanin wani abu wanda zai iya cutar da ku to haka kai ma ayyanka haka kai ma duk wani abu da kake da shi ka zanki nema mai tsarin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya tabbakar da qul a'udhu bi rabbin nas ya tabbakar da qul a'udhu bi rabbil falaq manzo Allah dukkanin su sai ya bar wasu addu'o'i da suke yi sai ya koma yana neman tsarin Allah tsakanin qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq idan ka tashi da safe ka karanta kafa uku idan ka tashi da marece ka karanta kafa uku idan ka shigo gidanka ayyanka da bus iya baka karanta musu to insha Allah ko da ko mai kambun baka zai kambun bakan shi babu abinda zai samu abunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani sahabi da ake ce mishi Amir ibn Rabi'a wannan sahabin ya kasance yayi haƙe tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani yaki da aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai je ba haka kuma a lokacin da aka yi yaƙin Badar lokacin da sahabbai suka juya suka ruga saboda wahala yana daga cikin mutanen da suka tsaya suka jajirce suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan sahabin Amr ibn Rabi'a wata ran yaje zai yi wanka sai yammance bai sa rido ba yammance bai sa wani abu ba wanda zai kare shi daga mutane sai ya fidda rigar shi da ya fidda rigar shi yana wanka sai wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ya tanka yace kai ban taba ganin wata fata mai haske ba irin ta wannan yace ban taba ganin wani jiki mai laushi ba irin jikin wannan to bayan ya gama gaya mishi wannan sai gashi an dauko Amr ibn Rabi'a an kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsinaciyar rashin lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai me ya same ku ne dayan ku yana so ya kashe dayan ku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dayan ku ya ga wani abu ga dan uwan shi wanda ya burge shi فليبارك فيه idan kaga mutun ya ce mota ka ce tabarakallah masha Allah idan kaga mutun Allah ya mishi wata falala yaro ne kaga an mishi wanka an yi tsabda shi kakkatanka ba tare da ka ce masha Allah ba saboda tana yiwa kana cikin wanda Allah madaukakin sarki yasta tuna da kambun baka kuma mutane wanda yake da shi ya sani duk mutumin da yake da shi ya sani sai dai in ya boye ne amma mutane tsaban mugunta zaka ga cewa shi ya san haka Allah ya halicce shi amma idan yaga abun ka sai ya tanka saboda abun ya lalace to idan mutun ya kasance yana nema makan shi tsarin Allah da kul a'udhu bi rabbin nasi da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul huwallahu duk safe ka karanta kowanne kala da kowanne sau uku da yamma ka karanta kowanne sau uku insha Allah dukiyarka da dukkanin abun da kake mallaka babu abun da zai same shi sai abun da Allah madaukakin sarki ya sa zai same shi wannan kuma idan muka zo a fassara kul a'udhu bi rabbin nasi da kul a'udhu bi rabbil falaq za mu yi magana akan wannan addinin musulunci babu addinin da ya kai shi tsari ba zai yi ba a hana ka zuwa gidan boka a hana ka daura laya a hana ka bin yan bori kuma a barka haka nan mutum dole sai yana ba kanshi tsari yana tashi yana addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza qtusiltum faqtasilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo Amir ibn Rabi'a yana cikin rishin lahiya sai yace aje a kawo mishi wannan sahabin wanda ya tanka a fatar jikin shi da aka kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi to abinda za a yi kayi arwalla ka wanke jikinka idan kayi arwalla ka wanke jikinka to a dauko baran tufakka a tsoma a cikin wa'annan ruwan sai a zo a maka ma wannan bawan Allah manzo Allah ya tashi yayi arwalla ya wanke huskar shi ya wanke kahuwan shi ya wanke tafin hannuwan shi sannan aka kama zanan shi aka sanya a cikin ruwan aka matse sannan aka dauko aka maka ma Amir ibn Rabi'a kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya warke to wannan zaka ga cewa an samu mutum yana matsanaciyar rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan mutum zai iya shiga kabari saboda mai kambun baka mutum ne yana lafiya lau idan yau Allah ya sauke ya hadu da mai kambun baka ya taya shi ko ya ga wani abu nashi ya yaba shikenan cikin dare zai kama zawo aje likita ayi radio ayi eko ayi kaza a kasa gano me matsalan karshe dai wannan bawan Allah ko ya wahala ko ya mutu manzo Allah yace haka in dabba ce wani daga cikin magabata ce in dabba ce za ta iya shiga tukunya idan mai kambun baka ya taya ta ko ya bata to a lokacin da idan an san shi wanda ke da wannan to za a samo shi sai ya zo yayi arwalla ko ya wanke jikin shi wasu malaman suka ce yayi arwalla yafi sai a dauko wani shashi daga rigan shi sai a dauko shi a matse a cikin wa'annan ruwan sai a watsa mishi da yarda Allah zai samu lafiya idan kuma ba a san ko wane ne ba to a cikin mutane sai a samu mutum bakwai wanda an yarda da cewa mutanen kirki ne a samu mutum bakwai wanda an yarda da cewa mutanen kirki ne sai kowanne daga cikin su sai a samu haban kayan shi sai a sa a cikin ruwan a matse a samu haban kaya a matse na mutum bakwai sai a zo a maka ma wannan bawan Allah da yarda Allah zai samu lafiya idan kuma an samu wani mutum wanda an yarda da cewa mutumin kirki ne idan yayi arwalla koda ba a samu mutum bakwai ba yayi arwalla ruwan aka matse rigan shi aka maka ma wannan zai warke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana jibril ya zo wurin shi sai yake ce mishi ya rasulullah akwai abun da yake damun ka amma yace tabbas jibril akwai abun da yake damuna yace to a'iduka bi kalimatin lahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi wannan addu'a kuma ya warke haka kai ma ka je makaranta a koya ma wannan idan kaga cewa ciwo ya kici cira ya kici canyewa ba a san me ke damun mutum ba mai yiwa mai kambun baka ne ya tanka shi sai ayi wannan da yarda Allah zai samu lafiya amma mai kambun baka ba zai yi tasiri ba sai a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sa zai yi tasiri dan haka kai rayuwarka kakkad kuma wani abu ya same ka kace wani mai kambun baka ne ya taya ka a'a ko ya tanka ma a'a kawai kai rayuwanka kana ba mai Allah madaukakin sarki tsarinka Allah yake cewa wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun Allah yake cewa kafirai sun kuta su hallaka ka da hasadar su da kambun bakan su Allah yake cewa lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji alqur'ani kuma sukan cewa innahu lamajnun lalle shi mahaukaci ne Abu Dharr dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal aina latulau birrajli biiznillahi hatta yasda haliqan fayatarda minhu dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan kuma al'ainu ko kambun baka za ta iya samun mutum amma zai wahala kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ba wannan mutumin lafiya Asma Adalla ta kara tabbata a gare ta take cewa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ce mishi ɗan famun wani suna da kambun baka afa astarqi lahum tace manzon Allah za a yi musu ruqiyya za a nema musu tsarin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama yace aje a nema a musu ruqiyya Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa kowanne daga cikin mu ya tashi ya nemi tsari ya tsare kanshi daga kambun baka koda wani abu da ya kamata haka Allah yake cewa ma huwa illa dhikrun lil alamin Allah yace shi alqur'ani ba hauka bane shi alqur'ani ba komi ne ba sai tunatarwa ga tahalkai na Allah madaukakin sarki anan kuma surar mutaqare kuma anan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh